الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka ƴan uwa masu girma muna jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab wanda yake a nan unguwa ta diaspora birnin Yamai jamhuriyar Niger a yau muna asabar daren lahadi kenan 8 ga wata na 11 Zulqa'da shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai da 25 ga watan 4 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa alaihi salam illisahin ya tabbata muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi da albarka a cikin wannan taro namu Allah madaukakin sarki muke fata ya bamu ikon dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya a wancan sati idan ba a manta ba ko in ce a darasinmu da ya gabata kan in ce wancan sati domin wancan sati ba a yi karatu ba saboda wani uzuri da ya gito amma dai a wancan karatu namu idan ba a manta ba mun tsaya karshen tambaya ta uku da malam yayi domin kamar yanda a darasi na farko na ambata cewa karatunmu zai kasance da tsari kamar haka shine zamu karanta mu fassara mu kai daidai wajen da muke so mu tsaya sannan sai mu dawo daga baya sai mu bibiyi wannan karatun da muka yi mu ga wasu irin mas'aloli ya kamata mu hundo a ciki domin malam a cikin muqaddimarsa ya ce ya kawo bayani ne ba tare da ya kawo dalilai ba daga alqur'ani da sunna to kaga in muka fassara sai kuma mu koma mu kawo irin dalilan da muke ga ya dace da maganar da malam yayi waɗanda muka iya kaiwa gare su to wannan shine yanda tsarin karatun namu zai tafi bayan mun kawo dalilai sannan kuma sai mu ga wasu irin mas'aloli ne ya kamata mu dauka a ciki to a wancan sati mun tsaya karshen tambaya ta uku da malam yayi cewa kaifa ta'budullah yaya ne ne zaka yi ka bauta ma Allah yace jawab amsa a'buduhu kama amara zan bauta ma Allah ne kamar yanda Allah yayi umarni da in bauta mishi wa kama amara rasuluhu kuma zan bauta ma Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a bauta ma Allah to sai dai da muka koma baya muna kawo bayanai da kuma irin mas'aloli da zamu dauka shi kuma bayanin mun tsaya a karshen tambaya ta farko da malam yayi mun shiga tambaya ta biyu to bamu ci gaba da bamu yi da sa bayanin ba sai lokaci ya mana halinsa to insha Allah ta'ala akwai abin da na manta kafin mu shiga cikin bayanin akwai wasu ɗan kurakurai a darasi da ya gabata bayan na saurara kenan da ya kamata mu gyara su abu na farko lokacin da nace malamin nan ya rubuta littafin a shekara ta 2013 wannan kuskure ne a shekara ta 2023 ne ya rubuta wannan littafi shekara ta 2023 kenan shine yayi daidai da shekara uku kenan yanzu bayan rubuta wannan littafi abu na biyu kuma shine lokacin da na karanta wannan aya ta cikin suratu Muhammad fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik da harko na karanta ta fa'lam annahu la ilaha illa huwa to wanda ya saurari karatun kuma har karshe zai ji a karshe wajen karshe na karanta ta ayar daidai to ya kamata dai a gyara wannan kuma sannan kuma nazo ina bayani game da inda nace Allah madaukakin sarki shine Ar-Rahim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ar-Rahim shi ma to da nazo iya ina bayani sai nace abinda ya shahi me yake da suna tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayin bayinsa ne to kaga ko ai wannan kuskure ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tausayin bayin Allah ne wannan shine kenan abinda ya dace bayan na saurara naji wannan nace ya kamata kenan a gyara kafin mu huce tambaya ta uku kamar yanda nace mallam yace ya nene za a yi ka bauta ma Allah kaifa ta'budullah ya zaka bauta ma Allah jawab yace a'buduhu kama amara wa kama amara rasuluhu yace zan bauta ma Allah ne kamar yanda Allah ya umarni da a bauta masa kuma zan bauta ma Allah ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a bauta ma Allah zamu zo mu yi bayani insha Allah ta'ala a karkashin wannan tambaya ta hudu mallam yace su'al yace ma ma'ana la ilaha illallah yace menene ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah ba wai fassarar ta ba sai yayi me ma ma'ana menene ma'anar ta me take ni kalmar la ilaha illallah babu abun bauta sai Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah menene ma'anar ta jawab sai yace ma'anaha ma'anar abinda take nihi yace la ma'budu bihaqqin illa Allah yace babu wani abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta illa Allah yace sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha illa Allah babu wani abun bauta da gaskiya bisa ga cancanta wanda ya cancanta a bauta mishi yace illa Allah sai Allah wannan shine ma'anarta to ina ga yau nan ya kamata mu dakata sai mu ci gaba da wancan bayanan namu mu ga abinda Allah madaukakin sarki zai sa mu gani cikin abinda ya shahi bayanan namu a wancan sati ko wancan karatu mun ce lokacin da mallam yace limadha khalaqaka Allah domin tambaya ta harko yace man khalaqaka wane ne ya halicce ka yace Allahu huwa alladhi khalaqani wa khalaqa kull shay Allah shine ya halicce ni sannan kuma ya halicci dukkan komai to shine sai yace bayan ka san wanda ya halicce ka shine Allah to yanzu sai yace to limadha khalaqaka to halittar da yema to dan menene Allah ya halicce ka kawai haka nan ne ya halicce ka ba dan komai ba koko akwai wani dalili da ya nuna cewa da yasa Allah ya halicce ka koko kawai ganin dama ce ta Allah madaukakin sarki yasa ya halicce ka to mallam sai yace jawab amsa yace khalaqani li'ibadatihi Allah ya halicce ni ne domin bautar sa domin abota masa to kaga nan shine abinda malamai suke cewa kai matuƙa wajen halittar da Allah ya yi mabayi kenan shine kawai dan bauta bautan nan ita ce dalili guda daya da Allah madaukakin sarki yasa ya halicce ku ya halicce mu gabaki daya shi yasa ma zaka samu a cikin suratul zariyat Allah ya bayyana haka Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah madaukakin sarki yace wa ma bumu halicci ba an kore wa ma khalaqtul jinna bumu halicci aljinna ba nan al suka ce aljinsiya ce bumu halicci jinsi na aljani gaba daya ba wal insa da jinsi na dan adam illa liya'budun kadai sai dan su yi mi dan su bauta mana shi yasa malumai suke cewa idan ma annafiya ta zo sannan kuma sai illa ta zo a gabanta suka ce tufidul hasr tana nuna abin da ya shahi an kore ne wannan abin kadai dan shi ne kawai Allah ya halicce ku duk wani abu da zai zo baya wanda zaka yi rayuwa da shi to sai dai zaman to karin falala amma dalili tilo daya kwara daya da Allah ya sa ya halicce ɗan adam aljannu da mutane yace shi ne kawai dan su bauta masa shi yasa ma zaka ga Allah madaukakin sarki a cikin suratul mu'minun yana cewa afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin kuna zato kuna tsammanin cewa kawai mun halicce ku haka nan kawai dan wargi dan wasa wa annakum ilaina la turja'un cewa ku ba za ku dawo gare mu ba ba za ku koma ga Allah ba Allah madaukakin sarki yace fa ta'ala Allahul malikul haqq Allah madaukakin sarki ya daukaka al-malikul haqq wanda yake mai mulki na gaskiya to shi yasa zaka ga Allah madaukakin sarki bai halicce mu kawai dan wasa ba, dan mi dan bauta ne Allah madaukakin sarki ya halicce mu. To da Allah madaukakin sarki ya halicce mu dan bauta, to zaka ga wani ya ce to menene ake ce ma bauta, wani bai san menene bautan ba, ko kuma yaya ake yin ita wannan bautar, kamar yanda tambaya ta uku zata nuna mana yanda ake yi. Ma'ana dai al-ibada, domin malam ya ce khalaqani li'ibadatihi, ya halicce ni ne dan ayi dan in yi mishi bauta. To al-ibadan nan menene al-ibada, me bauta? To al-ibada idan ka dauke ta a yaren larabci da kuma wajen malaman shari'a zaka ga tana nihin abubuwa masu yawa, amma za mu ɗauki abinda take nihi a wajen malaman shari'a ba don komai ba, saboda shi ne abinda ya fi damunmu, shi ne abinda ya kamata mu fi sani. Domin idan aka ce al-ibada a wajen malaman shari'a shi ne mi, suka ce al-ibadatu hiya kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu, ita ibada shi ne duk wani abinda Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi. Minal aqwali, na daga maganganu ne, na daga magana ne, wal a'mali, da kuma aiki, wanda yake az-zahiratu wal batina, na aikin nan wal a'mali az-zahirati wal batina, aikin nan na bayyana ne wanda ake gani, mutane suna ganin aikin da kake yi wannan, to wanda Allah ya yarda da shi, ko kuma wanda yake al-amali al-batina, ko kuma aiki wanda yake na boye na zuciya kenan, kamar irin su tasbihi, irin su ambaton Allah, su wannan ana yin su ne a boye ba tare da, kamar abinda ya shahi afwan, abinda ya shahi imani, abinda ya shahi kudircewa a zuciya da sauransu, wa'annan su ne abubuwan da suke na batini. Domin subhanallah, astaghfirullah, zaka ga ai kana bayyanawa, ana yin shi a bayyane. To wannan shine abinda malumai suka faɗi. Shi yasa ma zaka ji a wani tafsirin da suke mai suna cewa yasmun jami'un li kulli ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah, ita al-ibada suka ce suna ne wanda yake jami'un li kulli ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah, wanda ya tattaro duk wani abinda bawa zai kusanci Allah madaukakin sarki da shi, duk wani abin da Allah bawa zai kusanci Allah da shi, to suna ce mishi mi ibada. Shi yasa ma zaka ga a cikin littafin Sulamul Usul ila Ma'rifatul Usul, Imam al-Hakimi yake cewa da ya kawo babi a cikin ibada zai yi magana akan ibada, menene ake ma ibada, sai ya kawo su cikin waƙe, cikin abiyat, yake cewa summal ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yurji al-ilahi al-ilahi as-sami', yace wa fil hadith mukhu had-du'a khawfun tawakkul kadhar raja'u wa raghbatun wa rahbatun khushu'u wa khashyatun inabatun khudu'u wal-isti'adhatu wal-isti'ana kadha istighathati kadha istighathatun bihi subhana, yace wa dhabhu wan nadhru wa ghayru dhalik fafhamhu li ta'awdih al-masaliki وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. yake cewa thumma al-ibadatu hiya ismun jami', yace ita ibada kamar yanda muka fasarta can da malamai suka kawo, yace shine sunan da ya tattaro li kulli ma yurshil ilahi as-sami', da dukkan abinda Allah madaukake, da dukkan abinda za a kusanci Allah madaukakin sarki da shi. yace wa fil hadisi mukhu had-du'a, yace a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasara ibada da cewa ita ibadan nan mukhu had-du'a, tushenta ko kuma romanta shine addu'a, addu'a ita ma tana daga cikin ibada, tushen ibada ce. yace daga cikin misalin ibada, yace khawfun, yace shine akwai al-khawf, tsoro, yace tawakkul, tawakkulun, yace akwai at-tawakkul, shine dogaro ga Allah, yace duk wannan ibada ne. kadhar raja'u, yace haka kuma ar-raja'u, neman kwadayi wajen Allah, kaunar Allah madaukakin sarki, ko neman kusanci ga Allah madaukakin sarki, kwadayin rahamar Allah. yace wa raghbatun wa rahbatun khushu'u wa khashyatun inabatun khudu'u, yace wa raghbatun wa rahba wa raghbatun, da kwadayin rahamar Allah madaukakin sarki, wa rahbatun, da kuma abin da ya shahi tsoron azabar Allah madaukakin sarki, yace duk wannan nau'i ne na abin da ya shahi ibada. Bayan wannan sai yace mi, yace khushu'u, kuma yace al-khushu' shine mi ake ce ma al-khushu'. shine abin da ya shahi nutsuwa musamman a cikin sallah al-khushu'u nutsuwa ga Allah madaukakin sarki ko abin da ya shahi al-khushu'u tawadu na cikin zuciya yace wannan duka ibada ne sannan kuma sai yace wa khashiyatun al-khashiya al-khashiya tsoron Allah madaukakin sarki shine al-khashiya wanda tsoron Allah ne wanda ka san Allah kuma kana girma tare da girmama Allah shine al-khashiya tsoron Allah shi ma wannan ibada ne yace inabatu al-inabatu shine komawa ga Allah da tuba ga Allah yace wannan duka ibada ne shi yasa ma zaka ga anan al-inaba Allah madaukakin sarki yana cewa wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu la sannan kuma ku yimi ku muslimta ku sallama zuwa ga ubangijinku yace khudu'un akwai kuma abinda ake cewa al-khudu' al-khudu'u yace shi ma shine abinda ya shahi kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki da kuma mika wuya duka wannan menene ibada ce yace wal isti'adatu akwai neman kariya wannan shi ma neman kariya ga Allah yace ibada ne wal isti'ana yace akwai neman tanyo kana roƙon Allah ya taya ka wani abu shi ma wannan menene ibada ne yace kadastighathatun bihi subhana yace akwai kuma neman shayarwa Allah ya shayar da mutane al istighatha shi ma wannan yace ibada ne yace wadhabhu akwai kuma yanka yanka ma me yake da suna ibada ne yace wannadhru akwai annadhru addawal alƙawari da mutun yake dauka addawal shine me shine mutun yace ma Allah madaukakin sarki misali wanda yake neman breve ko back sai yace ya Allah in ka bani wannan back din zan yi maka azumi guda 10 wannan shine ake ce ma annadhru addawal bayan annadhru yace wa ghairu zalik yace kai da ma wasun su wannan malam ya bada misalin ibada ne daga ciki akwai sallah akwai azumi to shi malam ya kawo abubuwa ne waɗanda suke na zuciya al-a'malil batina wadh-dhahira da zumun hadiya to shi malam anan zaka mafi yawancin abin da ya kawo duk da akwai abubuwan da ya kawo wanda aiki ne na gabbai ana ganin su kamar irin su yanka da addawal abu ne wanda yake a bayyana ana gani wa ghairu zalika yace dai da wasun su yace fafaham yace ka fahimci haka in ka fahimci haka yace hulita awdihal masaliki Allah madaukakin sarki zai shiryar da kai hanya wadda take madaidaiciya yace amma fa yace wa sarfu ba'dha li ghairi llahi yace yin wannan abubuwan da na zano ka sarrafa su ga wani Allah wasu daga cikin su yace shirkun yace shirka ne ga Allah yace wa zaka aqbahul manahi yace kuma wannan shine mafi munin manhaji shine mafi munin abin da zaka yi shine shirka saboda shirka matsala gare ta to kaga wannan a takaice dai abinda ake nihi da al-ibada kenan shine duk wani sunan da ya tattaro ko duk wani aikin da Allah yake son shi kuma ya yarda da shi wannan aikin na gabbai ne ana gani ko kuma aikin da ba a gani wannan shine ake ce ma al-ibada to shi yasa malam yace khalaqani li'ibadatihi Allah madaukakin sarki ya halicce ni ne dan in yi mishi bauta to shi yasa zaka ga Abdullahi ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yarda da shi lokacin da yazo fassara wannan ayar da muka karanta ta cikin suratul Zariyat da Allah madaukakin sarki yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bu muhalicci jinsi na dan adam jinsi na aljani da jinsin dan adam face sai dan su bauta mana sai Abdullahi dan Abbas yace ai illa li wahiduni sai dan su kadaita Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai kada su yi wannan bautar dan wani misali sallah bauta ce kada wani yazo yayi bautan nan yayi sallan nan dan saboda wasu mutane wani yana iya tambaya yaya za a yi wani yayi sallah dan wasu saboda wasu mutane a'a dama ba sallar zaka yi in ka zo yi zaka ce dan mutane kai ba a'a abinda kake yi a cikin sallar ne zai nuna kana yi dan mutane misali mutum ne yazo masallaci yana sallar magriba yayi raka'a ta farko babu kowa a masallaci yayi karatun shi ala jemufu kamar yanda suke hudi yayi yanda ya ga dama ya karanta alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim yana cikin sujada zai dago raka'a ta biyu sai ya ji wasu sun shigo masallaci iya dagowa raka'a ta biyu kawai sai ya gyara murya wajen karatun alqur'ani ya fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yake idan mutane su ji dadi su ce kai wani ya iya karatun alqur'ani a raka'a ta farko ba haka yayi yayi tishiyan da ga dama to kaga anan yayi ibada dan wasu su gani to kaga wannan shirka ne duk da anan ana daukar da shirka ce karama arriya'u kai ne dan mutane su gani to shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce illa liya'budun dan su bauta mana kadai shine dan su mana tauhidi su bauta mana mu kadai kada su hada mana wani wajen bauta shi yasa bautar Allah madaukakin sarki ana yi ne domin shi shi yasa Imam al-Hasan al-Basri yake cewa Allah madaukakin sarki yace ma khalaqahum illa lil ibada Allah bai halicci ma bayi ba da aljannu yace illa lil ibada kadai sai dan bauta yace faman ata'a faqad abada duk wanda yayi ma Allah da'a yayi ma Allah biyayya yace to hakika yayi bauta ya bauta ma Allah wa man asa yace duk wanda kuma ya saba ma Allah Allah ya ce ikaza sai ka ki yace to faqad taraka al-ibada yace hakika ka bar bauta yanzu ba Allah kake bauta ma ka bar bauta ita kuma wannan bautar dan saboda ita ne Allah ya halice ka yace kaga kuma ka shiga uku kenan haka Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ad-dunya daru amalin yace ita duniya ma gida ne na me na aiki yace wal akhiratu daru jazain yace ita kuma lahira yace gida ne na sakamako na baiwa mutane sakamakon aikin da suka yi a duniya to wannan aikin da yake nihi ai shine al ibada gida ne na yin ibada kaga ashe ko Allah ya halice mu ne dan yin ibada dan bauta mishi to shi yasa kada ka tsaya wani abu ko mutane ko kuma ɗan unguwa mutane ko portable ko wani abu ya hana ka yin ibada ga Allah domin halittar taka ga baki ɗaya dalilin yinta shine kawai dan bautan nan shi yasa to in ka zo bautar Allah ba ruwanka da ɗan gidanku suna yin abinda za ka yi ko ba su yi in dai bautar Allah ne abun nan to kawai ka yi abinka ba tare da ka diba cewa ɗan gidanku suna yi ko kuma ba su yi ba shi yasa ai da yace ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jazain al-ghayatu min al-hayati yace abinda ake so na daga rayuwa akai matuka wajen rayuwa yace kawai shine hiya al-amalu bi ta'atillah shine aiki da yi ma Allah da'a shine kawai ibadan dama domin duk wani aiki da zaka yi wanda ibada ce to dama abinda Allah ne yake so kuma ya yarda da shi me yasa aka ce abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi saboda bauta shi Allah shi ya halice ka shi yace kuma ka bauta mishi ko dan bautan ne ya halice ka to ashe ko in ka zo zaka yi bautan sai yanda ya saka kamar yanda tambayar mu ta gaba mallam yace su'al kaifa ta'budullah yanzu ai ka ji dalilin haluttar ka da Allah yin shine dan bautar yace to mun shi yanzu dan bauta ne Allah ya halice ka to yanzu ya ne ne za a yi ka bauta ma Allah eh tabbas Allah ya halice ni dan in bauta masa to amma bautar ya ake yin ta ba yanda naga dama ne zan yi ba ba kuma yanda kawai wani ya gaya mini kawai shikenan sai in rumsa ido in yi ba a'a dole sai yanda shi yasa mallam yace jawab yace a'buduhu kama amara abu na farko kenan yace zan bauta ma Allah ne kamar yanda shi Allah ya yi umarni da a bauta masa yanzu mutun ne labora ko kuma magini ne mai gini ne sai wani ya sayi parcel ya sayi abubuwan ginin shi tun daga siman da sauransu sai ya kira shi masu wankin ya ce ya zo ya gina mishi gida yanzu idan ya zo masu zai gina gida yanda ya ga dama zai gina ko ko yanda mai wajen ya ce ya gina zai gina yanda mai wajen ya ce ya gina zai gina to haka ne yanda Allah madaukakin sarki ya halice ka domin shi Allah shi ya halice ka kai nashi ne to yanda ya ce ka bauta mishi ko sai haka ne za ka bauta mishi bayan da kai ka ga dama ba to kamar haka ne to shi yasa mallam yace a'buduhu kama amara kamar yanda Allah ya yi umarni Allah ya yi umarni da mu bauta mishi tun daga ayar da muka karanta wancan satin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wannan wanda ya halice ku muka yi bayani muka ce kaga abin da yake nuni anan shine wanda bai yi halitta ba bai cancanta a bauta mishi ba Allah da ya halice ka shine ya cancanta ka bauta mishi to yaya ne ne Allah ya umarni da bauta masa yaya ne ne za a yi ka bauta ma Allah sai malai yace kuma wa kama amara rasuluhu kuma kamar yanda manzonsa yayi umarni da aimi da abota masa me yasa yace kuwa kama amara rasulu saboda Allah madaukakin sarki da kansa shine yace zai sanya khalifansa a doran kasa wanda in yayi magana to da yaran Allah madaukakin sarki ne yayi maganan nan da iznin Allah ne in yace ku yi kaza Allah ne yace ku yi in yace ku bar kaza Allah ne yace ku bari me yasa saboda Allah madaukakin sarki shine ubangiji shi ya halice mu idan Allah ya turo mala'ika ya mana bayani sai mutane su ce kai wani tsoro zai ji ma in ya ga mala'ika to sai Allah ya ce a'a bara a turo irin ku ai shi yasa a cikin suratul baqara da Allah ya baiwa mala'iku labari cewa zai sanya dan adam a doron kasa ya zamanto khalifan shi وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هَذُوَا كَرْشِيدِ كَغَ سَي اللَّه يَتِي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ka ambata wa mutane lokacin da ubangijinka ya gaya wa mala'iku cewa inni ja'ilun fil ardi khalifa lalle ni zan sanya khalifa na kamar yanda malam Bahaushe yake cewa halifa kaga daga larabci ne ya dauko halifan shi mamaye shi ba wai dan shi ma Allah bane ba a'a me kai sako me isar da sako zuwa ga bayin Allah shi wannan Allah ya zabe shi ne a matsayin shugaba jagora sai Allah ya bashi ilimi ya sanar da ƴan uwan shi mutane dan su yi bauta yanda Allah madaukakin sarki yake so to kaga ko tunda Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa to shine malam ya ce ai a'budullaha kama amara wa kama amara rasuluhu domin shi khalifan na Allah a doran kasan Allah ne yake bashi umarni yake gaya mishi ga abinda bayina nake so su sai shi ya gaya musu to shi yasa dole yanda idan Allah ya ce kaza to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yace kaza to kamar Allah madaukakin sarki ne ya fada shi yasa zaka ga ma Allah madaukakin sarki yake cewa man ata Allah man ata ar-rasul faqad ata Allah duk wanda yayi ma manzo da'a yayi mishi biyayya to tabbas hakika Allah ne yayi ma da'a Allah ne yayi mu biyayya shi yasa ma a cikin suratul najm Allah yake cewa shi wannan manzon wa ma yantiqu anil hawa baya fadin furucin san ran shi baya magana yanda ran shi yazo mishi da shi a'a duk abin da ya fadi in huwa illa wahyu yuha wahayi ne da Allah madaukakin sarki yake masa sai Allah madaukakin sarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi bayani game da wannan wahayin da Allah madaukakin sarki ya masa to kaga yanda za a yi ka bauta ma Allah madaukakin sarki kenan abin na farko shine malamai suka ce an yakuna al'amalu amrun min Allahi wa rasuli shi wannan aikin dole ya kasance amran min Allahi wa rasuli ya kasance umarni ne daga Allah da kuma manzan Allah in dai ba Allah ne ya umarce ka ba da kai wannan abin kuma ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarce ka ba to wannan ba bautar Allah kake ba kana yin dai abin da kaga dama ne idan malami ne yace ikaza ba wai di ba za ka yi shi malami ne ba a'a shi wannan abin da ya wadi dalili daga alqur'ani da sunna ingantatta yazo to in kai ba malam kai mu biyayya ba Allah ne kai mu biyayya to shi yasa malamai suka ce dole ya kasance aikin nan da za ka yi na ibada ya kasance Allah madaukakin sarki ne ya yi ni ya umarce ka ko kuma manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka abu na biyu daga ciki shine suka ce kuma an yakuna al'amalu kuma shi wannan aikin ya kasance khalisan lillahi ta'ala yace kuma dole ya kasance kayi shi ne dan Allah kawai wannan ibadar da zaran kayi ta ba dan Allah ba to ta tashi aiki ta tashi daga bauta ta koma wani abu daban la riya fihi wala sum'a babu wata riya a ciki babu da kayi dan wannan kuma babu sum'a ji da ji babu al-sum'a shine babu ji jiyaswa kenan ba kayi ne dan ayabe ka ba dan a ce kai wallahi wani yana yawan ibada a'a zaka yi ne kawai ibada don Allah shi kadai sannan kuma yace an yakuna al'amalu muwafiqan li sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aikin na ibada sai ya kasance ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa fihi bid'atun babu wata bid'a da ka kirkiro a ciki me yasa saboda hadisai da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummuna aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki na ibada ake magana anan dama ba wanda yaje faskare ba ko wanda yaje office ko abu makamancin haka a'a man amila amalan duk wanda ya aiki na addinin musulunci laysa alaihi amruna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu umarnin mu a cikin wannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa raddun wannan aikin nashi abun mayarwa ne an mayar mishi da kayan shi ba a bukata domin Allah madaukakin sarki ya wadatu da ibadu yanda yace kayin nan haka ne zaka yi da zaran ka buga gehe to ka shiga uku shi yasa ma ai zaka ga kakkashe ko ina ko anan a duniya zaka ga idan ana formation ko wani abu makamancin haka yanda aka ce kayi shi zaka yi da zaran kana ƙara wani abu za a ce to sai an hukunta ka ko kuma idan ka je me yake da suna zaka yi examen abinda aka tambaye kan nan wannan tambayar da aka ma gashi an ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ka zo kai kuma maimakon ka ce kaza da kaza da kaza sai ka ce a'a ai ina ga kaza ma yana shiga kazan ma kuma yana shiga kaza yana shiga a'a za a ce wasa ka ga iya abinda aka ce maka to wannan hu a duniya kenan to barantana wai wannan dan abokin halitta ne yake ba da wannan umarnin kuma ana masa biyayya to ina ga kuma umarnin Allah madaukakin sarki to shi yasa da malam yace a'buduhu kama amara kamar yanda Allah ya umarni wa kama amara rasuluhu kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni wannan yana nuni ne akan cewa sharadi ne na karbar ibadan mutum wannan guda biyu ya zamanto Allah ya yi umarni kai don Allah kenan shine abin da ake yi al-ikhlas wal mutaba'a abu na biyu kuma ya zamanto ka dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ibada ka dora mata wannan sharadin guda biyu da zaran sharadin guda biyu sun hau to ibada ka tayi da zaran sharadin nan guda biyu dukan su bisa hau ba ibada ka bata yi ba da zaran sharadin nan guda biyu daya ya hau daya bai hau ba ibada ka taru guri dole sai wannan sharadin guda biyu sun yi sun hau shi yasa zaka ga malamai suka kawo al-alaqatu bayna shartayn alaqar da take tsakanin sharadin guda biyu me yasa aka sa aka ce sharadin nan sai guda biyu shine suka ce baya wadatar da mutum ibadar shi bata wadatar da shi wai cewa a samu sharadi guda a dole sai an samu biyu misali suka ce ikhlasun bila mutaba'a mutum ne yazo zai yi sallar asubahi sallar asuba sai yayi sallar nan dan Allah amma da yazo sallar subahin nan sai ya raka'a uku kaga da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ba kaga anan ya bar mutaba'a babu mutaba'a to wannan aikin nashi la yuqbal baya ba karban shi wannan aikin shine ake cewa kuma bid'a domin ya kara ne a cikin addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba idan ka zo ko kuma ka zo mutaba'atun bila ikhlas mutum ne ya zo zai yi sallar asubahin nan sai ya yi ta raka'a biyu cif amma ina ya bar ikhlasi bai yi don Allah ba ya yi don mutane a gidansu a ce wallahi wane har sallar subahi ba ta barin shi zuwa yake masallaci sallar subahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce munafiki baya samun wannan sallar sai ya ce ai dan a faɗi wannan dan shi na tsaye sallah kaga anan shi ma sallar shi ba a karbanta ita ma ba a karbanta shi kuma anan ya zama mi wancan ya zama bid'a saboda an saba karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi ko wannan shine mai muni shi kuma yana hawa shirka ne saboda kai ibada dan wani Allah duk da akwai shirka karama kamar wanda muka wadi yanzu cewa zaka yi sallah dan mutane su yabe ka wannan shirka ce karama ana ce mata riya'u abinda ya kamata mu gane shine dole sai mun yi ikhlasu sallar subahin nan kai ta don Allah kuma kai raka'a biyu chip yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar to wannan shine aikin ka zai zamanto an karbe shi shi yasa ma zaka ga akwai magana wanda ta magabata na ƙurai sun hada kan wannan magana suna cewa al'amalu idza kana khalisan wa lam yakun sawaba lam yuqbal yace aiki idan ya kasance an yi dan Allah amma wa lam yakun sawaban ai ba a samu dacewa ta bin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam yuqbal ba a karban wannan aikin yace wa idza kana sawaban idan kuma aikin nan ya kasance an yi mutaba'a an yi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa lam yakun khalisan amma ba a yi dan Allah ba yace shi ma lam yuqbal yace har sai suke cewa hatta yakuna khalisan sawaba har sai ya kasance an yi dan Allah kuma an yi ni kuma an dace da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutun zaka ga mutun tana yiwa kaga mutun yana wahal da kanshi wajen ibada amma kuma ba a karɓar wannan ibada me yasa saboda ya bar sharadi guda daga cikin wannan sharuddin guda biyu shi yasa zaka magabata na ƙurai suna daukan wannan abin da muhimmanci muhimmancin ibada wannan sharuddin guda biyu suna daukan shi da muhimmanci kafin su yi aikin ba su ma daukan aikin da muhimmanci kamar yanda suke daukan sharuddin nan guda biyu da muhimmanci saboda wannan sharuddin sai ya cika ne sannan za a karbi wannan ibadar taka to kaga wannan yake nuna ashe bauta ma Allah madaukakin sarki sai kai ne sai kai dan Allah sannan kuma kai ne kuma ka dace da karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sharuda guda biyu da ya kamata mu rike mallam yace tambaya ta gaba ma ma'ana la ilaha illallah menene ma'anar kalmar la ilaha illallah wannan kalma ana wasa da ita me yasa nace ana wasa da ita shine zaka ga mutane a yanzu hawaka ake yi da ita saboda yanda aka rena kalmar ba dauke ta da muhimmanci ba da girma kaga mutun ya dauke ta yana sa ciki yana waka da ita a ko kaga mutun baya nutsuwa yayin da zai ambace ta ko kuma kaje ana cewa ai da kafirta ta shikenan a ita wannan kalmar la ilaha illallah tabbas kalma ce wadda ga ta nan dai ba wani ganin girman ba wata mai wahala kwadi ba amma mai girma ce kwarai da gaske a wajen Allah madaukakin sarki saboda dole sai da ita zaka shiga musulunci yanzu idan wani ya zo musulunta dole sai mun gaya mishi wannan kalmar ya yarda da ita sannan zai hodi wai mutane sai su ringa cewa ai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai larabawa mushrikan makka ai kawai ce ake musu qulu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah to ai kai baba larabe bane ba kuma su sun san me ake ce ma la ilaha illallah ke sun san fassarar ta shi yasa ba su da bukatar wai sai an zo ana musu bayanin la ilaha illallah sharuddan ta da kuma irin ma'anarta da sauransu amma mu a yanzu da mutane wani kawai yana cewa la ilaha illallah ne ko tarjumar la ilaha illallah din ma bai ma sani ba dole ai mishi bayani me take ne ya kudirce a zuciyar shi a gaya mishi sharuddan la ilaha illallah wai kadiba ka ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su mushrikan ai zaka ga cewa duk wani abu na abin da ya shahi bauta na ar-rububiyya tauhidur rububiyya suna da shi idan aka tambaye su wa ya halicci sama za su ce Allah ne idan aka tambaye su wane ne ke shayar da ruwa za su ce Allah ne idan aka tambaye su wake kaza suna cewa Allah ne wa ya halicce ku za su ce Allah ne amma inda ba su yarda ba shine tauhidul uluhiyya wajen bauta ma Allah shi kadai ai shi yasa ma suke cewa aja'alal alihata ilahan wahida kawai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu duk allolin nan kawai sai a maida shi Allah daya inna hadha la shay'un wa'ab suka ce ai wannan ai abun mamaki ne me yasa suka ce abun mamaki ne saboda kun san a lokacin su akwai kowane gida kowane mutum dan adam yana da gum ko bari mu hara daga sama dai dakin Ka'aba sun cika shi ne da gumakai akwai gumki babba wanda shi yana kuwafan duka sauran gumakan allolin nasu kenan akwai wasu gumakai wanda su kuma duk wani gumki na fami ne, fami waccan tana da gumkin ta a cikin dakin Kaaba, wai ga Allah da take bauta ma, akwai kuma babban Allah daban. Kuma kowane gida a cikin fami akwai babban Allah a cikin gida, wanda ƴan gidan in wata matsalar ka ta taso wanda ba sai ka tayi can wajen ogan ba, can cikin dakin Kaaba abinda suke ni, sai ka dan je na cikin gida ka dan ce kana bukatar kaza 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 da sauransu. To kuma kowane mutum a cikin gida mai hankali yana da kuma Allah shi, wataƙila har yawo ake da su, har bulaguro ake da su. Shi yasa ai ya tabbata a asar sayyidina Umar wata rana yake dariya ana zaune, aka tambaye shi lahiya, sai ya ce ai in ya tuno da jahiliya ne sai ya dariya. Menene aka yi? Sai ya ce ai wata rana ne yana da Allah shi na dabino, kai daga shi ko Allah dabino kai, ya ce kawai sai tahiya ta yi tsawo malam guziri ya kare yunwa yunwa, ya ce sai ya tuno akwai Allah dabino, sai ya duk Allah ya bashi hakuri, ya ce Allah kai hakuri ka ga abin da yawa hakuri, sai ya cire hannun ya cinye kai daga ji ka san ai babu zancen Allah a ciki, sai ya cinye can an jima in yunwa ta sake matsawa ya cire kafa ko wani makamancin haka. To kaga anan shine abin da yake sa shi dariya. To kowa yana da, to kaga daga jin wannan ko, to wai sai suke ga cewa duk wannan yawan allolin nasu, wani yana yawo da shi, wani a gida, wani a ɗakin Kaaba, duk suna roƙon sa, amma wata buƙatar ba ta yi wa. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo ka ce mu koma wajen Allah shi kadai, duk wa'annan sun kasa mana abubuwa sai shi kadai zai mana, ha inna hadha la shay'un wa sha'a, ai akwai abun mamaki wannan abu. To abin da yasa suka faɗi wannan kenan. To amma saboda ba su san wane ne Allah ba, kai ko da yake munafici ne ma da kuma wani abu, saboda Allah da kanshi ya ba da labari, su kansu kafiran in sun shiga tsanani da sun shiga matsala, to Allah kadai suke kira, za su ce Allah kai kadai kake kaza, Allah kai kadai kake kaza, ba mai yin kaza sai kai. Shi yasa a ƙarshen suratul Ankabut Allah ya bada labarin wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Allah yace lokacin da yayin da kafirai mushrike suka shiga cikin ruwa kolokolo bato kenan jirgin ruwa suka shiga, to idan igiyar ruwa ta taso tana fama ta yin majaujawa da su ta jirkita su ta cilla su cikin ruwa, Allah ya ce da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, suna roƙon Allah shi kadai, ya Allah kai kadai zaka iya tsiratar da mu, ashe bautar ta su dama iskanci ne da rainin wayo, bautar wasu wani Allah da suke yi, yanzu sun ga babu sarki sai Allah, a lokacin kuma suke kiran Allah, amma sun ƙi imani a gari cikin gari sun ƙi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo sai Allah ya ce amma fa lamma najjahum ila al-barri kai malan kafiri, Allah ya ce yayin da muka tseratar da su, yanzu sun roke mu mun ga da gaske suke sai mu tseratar da su, Allah ya ce amma da zaran mun tseratar da su fa lamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun, ya ce sai ga su sun dawo, sai ga maka su sun dawo, ga su nan sun dawo suna latake kike tseratar da mu daga wahala, uzza ke kike mana kaza kaza, sun manta Allah ne ya tseratar da su a lokacin da suka ga mutuwa ce za su yi, yanzu babu wata lata da ta yi zata tseratar da su, babu wani uzza da zai tseratar da su, babu wani yahusa, babu nasara da zai tseratar da su, sai suka ce Allah kai kadai muke roko. Wai dan ka gane kafirai ma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun san la ilaha illallah kin mi take ni, mu kuma a yanzu da ya zamanto mutane sun hau kalmar kawai sun mata hawan kahara, dole suna bukata a musu bayani mi kalmar take ni la ilaha illallah, la ma'buda bi haqqin illallah, haka malam yace ma'anaha ma'anatta la ma'buda, babu wani abun bauta bi haqqin, wanda ya cancanta da gaskiya a bauta masa sai Allah. Shi yasa suka ce ai la ilaha ita kalmar da tazo bangare guda biyu, akwai annafiyu akwai al-ithbat. Annafiyu shine a kore duk wani abin da ya shahi abun bauta, duk abin da ya shahi abun bauta a kore shi, sannan kuma al-ithbat sai a tabbatar da wannan bautar ga Allah madaukakin sarki. To ƴan uwa masu girma, ina ga kamata yayi mu dakata daga nan saboda lokaci yayi dama, kuma gashi mun zo wannan gaba, kuma gabar tana da tsaho kwarai da gaske. Muna fata abinda muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ya samu yi tarayya cikin lada da ni da ku gaba daya,
inda na kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.